tambaya ta 11 ka karasa hadisin wanda ƙarshen maganarsa ta barin duniya ta kasance la ilaha illallah kuma ka ambace shi daga cikin fa'idojinsa. Amsa daga Mu'azu dan Jabal, Allah ya yarda da shi, yace manzon Allah tsaya da amincin Allah su tabbata a gare shi, yace wanda ƙarshen zancensa ya kasance babu abin bautawa da gaskiya sai Allah zai shiga aljanna. Abu Dawud ne ya ruwaito shi. Daga fa'idojin hadisin, falalar babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma bawa zai shiga aljanna da ita. Na biyu, da falalar wanda ƙarshen zancensa na duniya ya kasance babu abin bautawa da gaskiya sai Allah